thousand times. Exempt myself from alibis. Surrender to me softly. You're trying to find a different side of me. Life is nothing but a song without no rhyme. Da 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 da. Giving bad advice. Surrender to me once again. You're trying to find a boy inside of me. You ask me why we suffocate our lives beneath the sky. Da 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 da